tare da dandalin VOA bakwancin wa ya samu.
So dandalin VOA yau yana tare da Mustapha Muhammad Hausawa.
Mustapha Muhammad Hausawa. A Kannywood kai wane ne?
So a Kannywood abubuwa kusan shi as a producer ya kamata a ce.
Okay, producer.
Yeah, producer. Ya kamata a ce kana da abubuwa da ka iya kuda ba perfect ba. So kamar
perfect ne ba dai kuda
ba. No. So you can be perfect in everything. Yes.
Ko wani dai ka san ka
aya. You have a knowledge on it. Yawa kana da ilimin wancan kana da ilimin sura din ka zo aikin ka ba wani crew da zai baka matsala.
To kana tashi shiga kani daga da producer ka shiga kai tsaye?
Ba da producer na shiga.
Daga me aka da me aka fara?
Da cameraman na fara.
Cameraman.
Yes.
Muna batun kaman shekara nawa?
Kusan 2003 kenan.
Shekara 10.
Shekara 10, yes.
Ko kana ga kika ba dan yaro?
Eh.
Koko irin jikin da kai.
Eh to sai dai ina jin irin jikin naki ne.
To me ji hankalin ka har ka fara harkar ta
dinne. So a koda yaushe duk dan adam in ya tashi a rayuwa kana da wani guri da kake son ka isa. So kamar yanayin gyara a tsakiyar society ka. So idan baka da karfin da an bude muryar ka kai magana za a ji ka, to ka zo da wani abu da ya zama al'umma za su amfana da shi gaba daya.
Shine dalilin da ya
shine dalili.
To an ci mu guri.
To alhamdulillah ba laifi.
Me yasa ka ce ka ci mu guri?
So abin da yasa nace na ci mu guri, barin dau bangaren inda nake rayuwa kamar jahar mu ta Kano. Akwai abubuwa da yawa na dabi'u da nake son a samu kamar gyara akan su na kula da haƙƙin zamantakewar juna. To dai gurgudu a dan irin contribution dina an samu wannan
kenan. A zamantakewar mu akwai matsala?
Eh, muna da wannan matsaloli.
Misali wannan irin
matsalan mu na farko, inda muke samun matsala bamu damu da rayuwar ƴan uwan mu ba. Kullum matsala ta tawace ni kadai banda abokin zama.
Amma da mun tana haka ake fuko daga bisani ne mallam Bahaushe ya tsinci.
Gaskiya daga bisani ne mallam Bahaushe ya tsinci wannan baƙuwar al'ada. Amma da ba al'adan mu bace. Dan kusan zaki ga da a iya tashi cikin rayuwa ta. Zaka ga gidan makotan ku kamar gidan ku ya zama gidan iyayen ka kai ma.
Yanzu kuma sai aka samu sabana.
Sai aka samu sabanin haka.
Misali, kun da producer kake yi shin zaka iya ba mu misalin daga cikin fina-finan da ka shirya wanda jiwon film din ya kunshi irin waɗannan sakonni ko kuwa wanda har ya samu nasara?
So mostly ba wai film ne haka da irin ake yi a saida a gari ba. So irin documentary ne wanda zaki ga at times ba ma ka fiye sanin takamaimai ba ka safai zaki same shi da suna rubutacce ba.
To a cikin irin waɗannan documentaries din a ba mu misali.
Kamar misali akwai wata magana last da mai martaba sarkin Kano yayi. So wannan maganar daidai gwargwado mun yi iya bakin kokarin mu akan ta. Kamar magana na yawan aure-aure da Bahaushe ya samu da saki. Anyhow ba wani wannan. So mun dan yi documentary akan haka kuma alhamdulillah yin wannan ya taimaka gurin samun saukin mummunar fahimta da aka yi wa shi mai martaba sarki.
Wani irin kalubale kaka fuskanta a yanayin na aikin ka?
So duk aikin da bawa zai yi a rayuwa dole dama zai samu challenges kuma zai samu nasara.
Haka.
So na kalubalen dai bai wuce kamar a ga kai yanzu ka zo ko kuma a yi maka kallon yaro a ki baka haɗin kai yanda ya kamata ba. Amma da zarar kuma mutum ya zo inda zai yi aiki da kai sai ki ga ya soke wancan tunanin nasa. Sai baka haɗin kai sai ku yi aiki lafiya.
Ina kake son ganin kanka anan a ƙanƙanin lokaci?
To ba zan ce ina son na ga kaina wani guri mai nisa ba, ba kuma zan ce ina son ga kaina a baya ba.
Ina kake son ka ga kanka kenan a inda kake?
Ba zan tsaya a inda nake ba. Kuma kamar hangen mutum tunda duk sanda aka ce kana producing abu to kana neman ci gaba daga kansa. So koyaya dai in an samu matsawa daga inda ake za a ji dadi kwarai da gaske.
To dandali na godiya.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.